wannan dai shine karo na farko da za a irin wannan taron a babban birnin tarayyar Najeriya a lokacin da yawa manyan bakin jawabin maraba kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya jaddada manufofin taron inda yace
two manifestations across our country. Now this conference will examine some of these regions to understand what we need to do to correct the trajectory of our country and our continent.
Anan Femi Bajabiya Mila ne yake cewa idan masu yin dokoki suka hada kai wuri guda domin ci gaba to irin wannan hadin kan ne nahiyar Afrika take bukata a fannin tattalin arziki tsaro kiwon lafiyar al'ummanta da walwalar su saboda haka ya yaba da wannan yunkurin baya ga hadin kan mataimakin kakakin majalisar wakilan Najeriya Ahmed Idris Wasi ya ce barkewar cutar corona ta kara dagula al'amura a nahiyar idan aka yi la'akari da illar da ta yi wa tattalin arzikin kasashen Afrika da zamantakewa da siyasa saboda haka akwai wata muhimmiyar bukata da wannan taron ke neman cimmawa
za a duba abubuwan suka tafi kuma suka shafi kasan ko nahiyar misali abubuwan suka shafi basuka a ga cewa an shafi wa'annan basuka don mu samu dogaro da kai da walwala muna sanin a yafe bashin amma kuma shari bashin gaba daya
ai da an taba yafe mana basusukan amma kuma suka sake taruwa
kullum wanda ya bashi da shi yake kiro ko kuma yake nima dan an yi mana baya ba zai hana mu nima gaba ba
taya za ku ja hankalin wa'annan kasashe da kuke ciwo bakin a hannun su ganin cewa yanzu kun hada kai ne a matsayin ku na nahiyar Afrika
farko tukuna su duba halin da muka shiga yawanci zance zan yi amfani da wannan kalma cewa su karan kansu abin suka samu suke da su suke dogara da su kai abubuwa ne suka samu su ga Afrika ba abu ne muke da muke nima special ba yan uwan mu ne da iyaye da kakanni aka kwashe suka zuka yi bauta su a matsayin bayi suka rayar da wannan tattalin arziki nasu da kuma samu musu wannan arziki
shi kuwa kakakin majalisar kasar Zimbabwe Jacob Francis Mudenda da yake halartar taron ya nuna gamsuwarsa da irin wannan zumunci da suka kulla domin al'umman su inda yake cewa
my expectation is that we must have our hands on the deck as speakers of parliament so that we get this program up and running in our different countries.
Mudenda ya ce fata na a bayan wannan taron shine mu tabbatar da ci gaban irin wannan hadin kan domin amfanin al'ummar mu a kasashen mu. Mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo ne ya bude taron wanda ya samu halarcin kakakin majalisu daga kasashen Afrika 14 a ciki har da Ghana, Niger, Kamaru, Djibouti da Zimbabwe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.